Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 15 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da Kano labarai.
To baban Laila, a yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Palestina Mahmoud Abbas a yamma da kogin Jordan don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki a yankin. Babban mai gabatar da ƙara a kotun manyan laifuffuka ta ICC, Karim Khan, ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara, mata da maza na rayuwa cikin mummunan tashin hankali a yankin Ukraine. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi annawa dai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a.
Kanun labaran kenan. To a yayin da hukumar zaɓe ke cewa ta shirya tsaf don gudanar da zaɓen gwamnan jihar Osun ta Kudu maso yammacin Najeriya gobe Asabar, shin su ma jama'a sun shirya?
Allah sa da mun shirya, Allah sa da ba rigima ba komai, kowa da kowa na mun shiga mun lungu-lungu. Allah sa da ba rigima, zaɓe za a yi shi lafiya.
Za a ji cewa a Nijar an kama masu sabar muggan kwayoyi 75 ciki har da mata.
Kowa sa yana so ya kudi cikin gaugawa, kuma babu hanyar da take ba da kudi yanzu kamar fitaucin miyagun kwayoyi. Gaskiya abun yana ba tsoro.
Idan mun kada gane kuma za a ji cewa tattalin arzikinta na fuskantar barazana.
Karan fari last na je na doki kwatakun 26 mile, shekaran je na tenjen doki 46 mile. Gaskiya ni gaskiya abin na duniyan da kanshi ma na bani tsoro.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Palestinawa Mahmoud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki, ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Qudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alƙawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falastinu. Waɗannan asibitocin su ne ginshikin tsarin kula da lafiyar yankin Falastinawa a cewarsa. Ya kuma yaba da aikin da jami'an jinya ke yi tare da bayyana abin da iyalansa suka fuskanta a lokacin da suka buƙaci kulawar gaggawa. Sauran sanarwar da ake shirin yi sun hada da waɗanda za su mai da hankali akan haɓaka tattalin arzikin yankin Falastinawa, kamar ƙirƙirar fasahar intanet ta 4G a Gaza da yamma da kogin Jordan. Babban mai gabatar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC, Karim Khan, ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara, mata, maza, matasa da tsofaffi na rayuwa cikin mummunan tashin hankali. Ya yi wannan jawabin ne a yayin buɗe wani taro akan batun Ukraine a birnin Hague a jiya Alhamis, wanda ƙasashe kusan 40 ke halarta. Khan ya ce ana buƙatar babban tsari da ya kunshi komai don gurfanar da waɗanda suka aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine a gaban kuliya. Ukraine ta baiwa kotun ta ICC damar yin shari'a akan laifuffukan da aka aikata a cikin ƙasar, abinda ya buɗe wa kotun ƙofar yin bincike. Tunda Ukraine da Russia ba mambobin ICC ba ne. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Russia sun kai hari a birnin Venetia da ke tsakiyar ƙasar a jiya Alhamis, har mutane aƙalla 23 suka mutu, wasu fiye da 100 kuma suka jakkata. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Russia da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Russia suka kai wa Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An samu hauhawar farashin kayayyakin abinci. Gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki, Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diplomasiyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. Sakatariyar Baitul Mal al-Amurka Janet Yellen ta faɗa wa tawagar Rasha a yayin buɗe taron cewa Rasha ce ke da alhakin mummunan durƙushewar tattalin arziki a ƙasashen duniya. Ita ma ministar kuɗin Canada Chrystia Freeland ta mara mata baya. Ta faɗa wa tawagar Rasha cewa su ke da alhakin laifukan yaƙi da aka aikata a Ukraine saboda goyon bayan mamayar da suka yi, a cewar wani jami'in Canada. Dukan ministocin kuɗin Rasha Anton Silivanov da ministan kuɗin Ukraine Serhiy Machenko suna halartar taron ne ta bidiyo a yanar gizo. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun ta Kudu maso yammacin ƙasar gobe Asabar. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Osun ta ce ta shirya wa gudanar da zaɓen gwamnan jihar Osun a gobe Asabar. Farfesa Abdul Gani Raji shi ne shugaban hukumar zaɓe a jihar Osun. Ya ƙara da cewa tuni aka rarraba kayayyakin zaɓe a ƙananan hukumomin jihar guda 30 da kuma mazauna jihar Osun sun shirya wa zaɓen gwamnan na gobe Asabar.
Sunana Alhaji Jani Yahaya, mazaunin jihar Osun kuma ɗan ƙasa ne da aka fara nan Oshogbo. In Allah ya sa da mun shirya, Allah ya sa da ba rigima ba komai, kowa da kowa na mun shiga mun lungu-lungu. In Allah ya sa da ba rigima, zaɓe za a yi shi lafiya.
Za ka fito kai zaɓe?
In Allah ya sa da kusur zaɓe.
To, kamar iyalinka da ƴaƴa fa?
Ƴaƴa na sa rigista, za su fito su zaɓe. Amma ta sa rigista, za su fito su zaɓe.
Ba wani tsoro
ba ta da baya.
Sunana Aisha Sule.
Ke shirya mazaɓen gobe?
Allah ya yarda, mun shirya sosai kuwa, don kamin karfe 7 muna nan can gidan zaɓe a sassaye. In Allah ya yarda, mu duka duk matan na Oshogbo duka da ikon Allah, kamin karfe 7 zuwa 8 mun haɗu kamin su ma yan mazaɓen su zo. Mu soma da bismillah, gama da alhamdulillah.
Sunana Alhaji Umaru Kotonkoro, na kafa sayin da Upper House SSC to the Osun State Governor on non-indigenous affairs.
Ka shirya ma wannan zaɓe na gobe Asabar?
Sosai kuwa, kanmu da muke yan arewa wayan da ya zama tuba indijin bane na nan Osun State, dukkanmu mun riga mun shirya ma wannan zaɓe na gobe.
Da me ka tanada domin zaɓen gobe?
Farko dai na tanadi katin zaɓe na, sannan kuma mun shiga lungu din da muka san mutanenmu suna nan a faɗin jiha cewa su fito su zo su yi zaɓe, saboda lalle-lalle kuma muna da population mai masu yawa a nan jihar, kuma sun tabbatar mana cewa lalle-lalle za su fito su yi wannan zaɓe.
Ka gamsu da yanda ka ga matakan tsaro?
Sosai kuwa, matakan tsaro suna aikin su sosai da sosai, kuma muna fata Allah bin zai saka musu dale.
Sunana Hajiya Sarayya Aminu, wanda aka fi sani da sai mama, ni board member ce ta Kano Pillars. A insha Allah rabbi, ai da abin da muke yi muna gaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'a akan kowace jam'iyya in Allah ya. Na zo mobilization ne na matanmu na arewa domin gwamna na Kano, zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kadumul Islam, shine ya bani umarni akan cewa in zo ka'in da na'in in zauna da al'ummanmu na arewa waɗanda suke mazauna na Osun State domin kishin wannan jam'iyya. Yau kwana na 15 a wannan gari, kuma in Allah ya yarda, kamar yanda ka gani cewar Kadumul Islam mutum ne mai kishin arewa, ba za mu ji kunya ba a wannan zaben.
Mutanen da ke zo domin ki jawo hankalinsu su yi zaɓe sun karɓa wannan kira naku?
Kwarai kuwa, ai kamar yanda kake gani ga mata nan suna ta cincirin do.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Oshogbo a jihar Osun, Najeriya.
A gaida Hassan, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An rantsar da Prime Minister Sri Lanka Ranil Wickremesinghe a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa a yau Juma'a. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yayin murabus ne bayan da ya tafi Singapore daga Maldives, inda ya fara sauka bayan da ya guje wa zanga-zangar nuna ɓacin rai da mummunan koma bayan tattalin arziki ya haddasa wanda mutane ke dora laifin akan gwamnatinsa. A yau Juma'a ne kakakin majalisa ya karbi takardar murabus din Rajapaksa a hukumace. A inda muke yanzu za mu dauki mataki na gaba mu na san shugaban kasa bisa kundin tsarin mulki. A cewar kakakin majalisar Mahinda Yapa Abiwadaina, jakadan Sri Lanka a Singapore ne ya aika wa kakakin majalisar sakon murabus din. Kimanin yara miliyan 25 a fadin duniya ba su samu yin rigakafin cututtuka da ake yi musu ba kamar diphtheria, wato cutar da ke kama makogaro da shafar numfashi. Galibi saboda annobar COVID-19 ta shafi ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum ko kuma ta haifar da rashin fahimta game da rigakafi a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A wani sabon rahoto da aka fidda yau Juma'a, Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNICEF, sun ce alƙalamansu sun nuna cewa a shekarar da ta gabata yara miliyan 25 ba su yi allurar rigakafin diphtheria ba da tetanus, wato cuta mai sanya sarkewar muƙamuƙi da kuma tarin yara mai zafi, wata alama da ke nuna ana samun raguwa a yin rigakafin yara wanda aka fara gani a shekarar 2019. Catherine Russell, babbar daraktar hukumar UNICEF, ta ce muna ganin raguwar rigakafin yara mafi girma cikin shekaru da yawa. Ta kara da cewa za a ga sakamakon hakan ta rayukan da aka rasa. Yayin da aka samu raguwa a yawan rigakafin da ake ba yara a kowane yanki na duniya, bayanai sun nuna galibin yaran da ba su samu yin rigakafin ba suna kasashe masu tasowa, ciki har da Habasha, India, Indonesia, Nigeria da Philippines.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Mujar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya ko ku jamhuriyar Nijar muka nufa, inda aka kama wasu masu safarar muggan kwayoyi 75 ciki har da mata 6 dauke da nau'ukan muggan kwayoyin. Hamid Mahmud Gareka.
Fataucin miyagun kwayoyi ya zama kalubale a jihar Agadez da ke arewacin Nijar, inda jihar ta zama ta hanyar ta shige da fitar haramtattun kwayoyi, lamarin da ya sa jami'an tsaron suka tashi haikan wajen yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi, inda jami'an tsaron suka kama mutane 75 cikinsu har da mata 6 da aka kama dumu-dumu cikin wannan badakalar. Alaƙilu shugaban hukumar da ke yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Agadez.
A jimillance dai ita kwaya wiwi da ake ce ma cannabis a turance, mun kama kaman kimanin kilo 27.129. Shi wannan kwaya shi wanda ake ce ma Exol, mun samu kwaya 2,249, shi Diazepam mun samu 1,494, Tramadol mun samu 367, mun kama kaman adadin mutum 75. Galibi waɗanda shekarun su suke tsakanin shekara 18 zuwa shekara 39. An samu mata kaman guda 6 da aka kama.
Ƙungiyoyin farafulla nuna takaicinsu suka yi ganin yadda kusan kowane lokaci ake ci gaba da kama mutanen da ke safarar miyagun kwayoyin. Lawala Udu, ɗan ƙungiyar farafulla a Agadez.
Da ana yin shi a ɓoye, yanzu ya zama to kiri-kiri ne ma. Kowa ya sa kuɗi a ranshi, kowa ya sa yana so ya kuɗi cikin gaugawa, kuma babu hanyar take ba da kuɗi yanzu kama wani ne a fataucin miyagun kwayoyi. A gaskiya abin mu yana ba da tsoro. Ya kamata kowa kama ya zama to kullun ana yaki bisa kan miyagun kwayoyi, kuma kama musu.
Matakin jami'an tsaron ya samu karbuwa wajen hukumomi da ma sauran al'umma, inda gwamnan jihar Agadez magajiman Mandada ya jinjina tare da yin kira ga al'umma su bayar da goyon baya ga jami'an domin ganin bayan wannan matsalar.
Ina so ya kasance al'umma Agadez dukkan matsaloli da zamu huskanta su zama tsintsiya madarmin mu daya don mu huskanci duka irin matsalar da za ta bayyana don jin daɗin rayuwar al'ummar jihar Agadez. Mu yi maganin matsaloli wanda al'umma take huskanta na yau da kullum.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, daga Nijar kuma bari mu kada Ghana, inda matsalar tattalin arziki ke ci gaba da haddasa tsadar kaya. Ga wakilin muryar Amurka Hamza Adams, wanda ya fara da jin ta bakin masu saye da sayarwa.
Sunana Hajiya Mansura, ina saida dabino, ina saida karan fari, kimba, yammiya. Duka karan fari last na naje na doki kwatoku 26 million. Shekaran jiya na naje njen doki 46 million. Sai sai yanzu haka ya damu auna shi, nawa damu saida konko. Sai sai ni gaskiya abin na duniyan da kai shi ma na bani tsoro.
Sunana Kabiru Adam, ni kuma ina dinki ne aikin design nake furnace. Gaskiya masalan da muka shiga wannan lokacin yayi kamari kwarai. Saboda zarrukan mu komi an kara aiki ko ka karbi baka samun komai a ciki. Garin yayi karfi gaskiya matukan karfi shi yasa gaskiya roƙon da muke yi gwamnati ya duba yayi wani abu kan haka.
Babban kasuwan Kumashi a kasar Ghana kenan inda masu hada-hadar kasuwanci suke ci gaba da kokawa bisa matsalan tsadar rayuwa a kasar. Hukumar kula da kididdiga a kasar Ghana ta NSS a takaice ta sanar da samun hauhawan farashin kayayyaki a watan Yunin bana wanda ya kai kashi 29.8 cikin 100 sakamakon tashin farashin kuɗin motar haya da ayyukan gidaje da kuɗin ruwa da ma makamashin iskar gas da dai sauransu. Wannan sabon adadi ya zarta wanda aka gani a watan Mayu din bana wanda ya kai kashi 27.6 bisa 100. Sai dai a karon farko tun shekarar 2004 da hauhawan farashin kayayyaki ya kai kashi 29 sai kuma bana watan Yuni da aka samu fiye da hakan. Masana tattalin arziki a nan kasar Ghana na danganta hauhawan farashin kayayyaki da tsadar rayuwa bisa tashin kuɗin motar haya. Abu Na'im Afandi masanin tattalin arziki ne a kasar.
Yanda al'amura inflation dake tafiya nan yana da bacin rai sosai because that is the rate at which cikin kasuwa ko abubuwa tafiya yake tafiya cikin kasar Ghana. Ka duba kudin lori yanda ke kawo abinci, kudin lorin ya hau bisa. So at that rate nan da yake hau nan, they have to work on that figure. So shi ya bari kayan abinci ke hauran cikin kasuwa haka.
Sai dai kuwa a nasa jawabi mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bomiya ya bayyana cewa gwamnati na daukan matakan da suka dace domin ganin an shawo kan wannan matsalan, amma a wannan karo Ghana za ta samar da kamfanonin cikin gida ne domin tabbatar da dogaro da kai.
We are building and we have to build an industrial economy.
Burin da gwamnatin jam'iyyar MPP take kokarin cimma shine kaucewa dukufa akan kasashen ketare domin neman tallafi wato Ghana Beyond Aid, amma kuwa baya-bayan nan kasar ta tuntube asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF biyo bayan yakin Ukraine da Russia da cutar COVID-19 ya bada gudunmuwa gurin tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza, kada aminta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai kan ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu a bara sun sake wani zaman sauraron bahasi a ranar 30 da ta gabata. Za ku ji cikakken abin da ya faru. Sannan hukumomi a Amurka sun yi kira ga jama'a da su hattara yayin da aka samu ɓullar wasu nau'ukan cutar COVID-19 da suke da saurin yaduwa. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To da farko, wani sakon Twitter da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na daga cikin abubuwan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka ce ya taka rawa wajen ingiza magoya bayansa wajen kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar, yayin da suke ci gaba da sauraron bahasi kan musababin wannan al'amari. Jamie Raskin, dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar.
That responded immediately to President Trump's call. The Proud Boys are a far-right street-fighting group that glorifies violence.
Yace kungiyar nan ta Proud Boys da Oath Keepers su ne kungiyoyin da suka yi sauri suka amsa kiran da shugaba Trump ya yi a sakon nasa na Twitter. Wannan kungiya ta Proud Boys ita ce take ɗabbaka batutuwan da suka shafi ta da hankali da neman ganin an fifita farar fata, yayin da Oath Keepers suke yaɗa ƙarerayi tare da zama tamkar karnukan farautar Donald Trump.
And sought to act as a private paramilitary force for Donald Trump.
A wannan zama na bakwai na sauraron bahasi, 'yan majalisar sun duba yadda Trump ya rika yada ƙarerayi cewa an tafka maguɗi a zaben, ikrarin da ake zargin ya ingiza magoya bayansa wajen yunkurin da suka yi na ganin an hana ruwa gudu a wajen tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu. Benny Thompson, dan majalisar wakilai ne na bangaren ƴan Democrat.
Donald Trump summoned a mob to Washington DC.
Yace Donald Trump ne ya kira wannan gungun mutane zuwa birnin Washington DC. Ya kuma ingiza su suka kai hari akan tsarin demokradiyyar mu. Shi dai Trump da mafi aksarin ƴan jam'iyyarsa da ke majalisar dokokin ƙasar sun sha sukar wannan bincike da ake gudanarwa inda suke inkarin cewa babu adalci a cikin sa. Liz Cheney, ƴan majalisar wakilai ce a bangaren ƴan Republican.
The strategy is to blame people his advisors called, quote, the crazies for what Donald Trump.
Tace dabarar da ake so a yi ta ce a yi amfani da abin da masu ba shi shawara suka faɗa kan abubuwa marasa kan gado da suke zargin Donald Trump ya yi. Wannan ai rashin hankali ne. Shugaba Trump mutum ne mai shekaru 76 ba yaro ne ƙarami ba. Kaman kowane ɗan ƙasar nan mutum ne da ya san cewa duk abin da ya yi kansa zai koma.
Just like everyone else in our country, he is responsible for his own actions.
Masu ba Trump shawara da dama sun faɗa wa kwamitin binciken cewa sun ba shi shawara cewa ya yi haƙuri ya faɗi zaɓe. Amma duk da haka ya matsa wa ma'aikatar shari'ar ƙasar da ta karɓe na'urorin zaɓen. Pat Chiplun, lauya ne kuma tsohon ma'aikaci a fadar ta White House. Ya ce zai yi bambarakwai a ga gwamnatin tarayya tana karɓe na'urorin zaɓe. Wannan bai kamaci ƙasar nan ba. Ba haka muke abubuwan mu a Amurka ba. Babu wata doka da ta bada hurumin ai haka. To bayan da ya faɗi zaɓe ne da ya yi Trump ya hurewa magoya bayansa kunnuwa kansu je su ƙalubalanci yadda aka ƙidaya ƙuri'ar tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu wato a ranar 6 ga watan Janairu. Kwamitin binciken na majalisar dokokin ƙasar ya bayyana abin da ya yi amanna cewa abin da tsohon shugaban ya yi shi ya yi sanadin mutuwar Ashley Babbitt. Ɗaya daga cikin magoya bayansa da wani jami'in tsaron gidan majalisar ya harbe. A halin da ake ciki, tsohon mai baiwa Trump shawara Steve Bannon ya ce yanzu a shirye yake ya bayyana a gaban kwamitin don ba da bahasi. A mako mai zuwa ake sa ran kwamitin binciken zai bi daki-daki irin rawar da Trump ya taka a harin na ranar 6 ga watan Janairun bara. To wannan kenan. Idan kuma muka koma kan batun annobar COVID-19, gwamnatin Amurka na kira ga al'ummar ƙasar da ta ƙara yin hattara wajen ɗaukan matakan kariya, inda hukumomi suka nanata mahimmancin yin allurar rigakafin cutar da kuma sanya takunkumin rufe fuska a wuraren da ke rufe. Wannan gargaɗi da hukumomin ƙasar ta Amurka suka yi na zuwa ne yayin da aka samu ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar da aka gano suna saurin yaɗuwa a faɗin ƙasar. Ana kiran waɗannan sabbin nau'ukan cutar ta COVID-19 BA4 da kuma BA5. Waɗanda tushensu daga nau'in Omicron suka samu asali. Ashish Jha, jami'i ne a fadar White House da ke shugabantar kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19.
If you have not gotten a vaccine shot in the year 2022, if you have not gotten
one, idan mutum bai karbi allurar rigakafin ba a wannan shekara ta 2022, dan Allah ya maza ya je karba. A kowane mataki kake na karbar allurar ka, ka je maza ka karba a yanzu.
If you have not gotten a vaccine shot this year, go get one now.
Kwararren likitan Amurka a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa Dr. Anthony Fauci ya ce duk da cewa waɗannan sabbin nau'ukan cutar abin damuwa ne, za a iya kassara tasirinsu ta hanyar yin allurar rigakafi da sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton mu na farko, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaishe ka. Yanzu bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Saƙonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe. Ya ce rufe asibitoci sama da 70 a jihar Katsina saboda matsalar tsaro. A gaskiya hakan abin tsoro ne da fargaba matuƙa, domin mata masu juna biyu da yara ƙanana rayuwarsu na cikin haɗari. Daga ƙarshe ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta duba wannan lamari da idan basira. sai sakon haɗin gwiwa daga Kinunu Sani Yunusari da Bukar Kacalla Yunusari da Idris M Ahmad Yunusari daga jihar Yobe suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Yobe da ya taimaka ya gyara mana babban hanyar mu wadda ta tashi daga garin Yunusari har zuwa garin Yusufari domin wannan hanya ta lalace sosai kuma tafiya suna matukar shan wahala saboda yawan hadura da ake yi akan hanyar dan haka muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka ya gyara mana wannan hanya sakon Lami da Hadiba matan Muhammad Ahmad Usman tungan makeri a jihar Niger suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyoyin taimakon al'umma da su taimakawa dubin dubatar yan gudun hijira a duk inda suke musamman ma mata da kananan yara sakon Arabiyu Muhammad Gidanmadi da Sha'ibu Gidanmadi daga jihar Sokoto a Najeriya suka ce hakika sake hada kai domin ci gaba da yaki da ta'addanci da kungiyar G5 Sahel ta yi tabbas hakan yayi daidai kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske fatan mu dai shine Allah ya hada kan wannan kungiya wajen samar da tsaro a nahiyar mu dake fama da rashin tsaro Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu amin sakon mu na karshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E Adam Gashuwa suka ce tabbas al'ummar Najeriya muna maraba da kaddamar da sabuwar manhajar da za ta ba yan kasa damar tona asirin masu cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ta yi masu gudu su gudu to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnu
gaishe ki kafin mu karkare ga Maryam ta saki dawowa da bitar labarai
Ayyau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falastinawa Muhammad Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye Dan yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Qudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alƙawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falastinu. Babban mai gabatar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC Karim Khan Ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara mata maza matasa da tsofaffi na rayuwa cikin mummunan tashin hankali yayi wannan jawabin ne a yayin bude wani taro akan batun Ukraine a birnin Hague da aka yi a jiya Alhamis wanda kasashe kusan 40 suka halarta Khan ya ce ana buƙatar babban tsari da ya kunshi komai don gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaki a Ukraine a gaban kuliya Ministocin kuɗi na kasashen yammacin duniya sun yi Allah ware da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a kasar Indonesia a yau Juma'a inda suka zargi jami'an Russia da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Russia ke kaiwa a Ukraine wanda ya shafi kasuwanni. An kuma samu hauhawar farashin kayayyakin abinci gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diplomasiyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lay Station wacce ta hada shi da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa a huta lafiya wassalam.